Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta kammala biyan albashin ma'aikatan jihar in banda watanni biyu da ma'aikatan suka gudanar suna yajin aiki a bara. A taron manema labarai don fayyace yadda gwamnatin jihar ta Nasarawa ta kashe kudin Party Club da ta samu, kwamishinan kudin jihar Nasarawa Mr. Dominic Bako ya ce jihar ta Nasarawa ta samu naira biliyan 8.4 ne. Kwamishinan ya kara da cewa a cikin wannan kudin kashi 64 mallakar gwamnatin jihar ne, yayin da kashi 36 an kebe ne wa kananan hukumomi. A cewar kwamishinan na jihar Nasarawa, tun farko shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarni wa gwamnoni da su ware kashi 50 na kudin don biyan albashi da fansho, yayin da sauran kashi 50 su gudanar da ayyukan inganta rayuwar al'umma da su.
We are not actually on it. What is actually outstanding is that of July, August, when the workers were actually on strike.
Yace a gaskiya ma'aikatan jihar ba sa bin su bashi sai dai na watannin Yuli da Agusta, lokacin da ma'aikatan suka yi yajin aiki. Yace waɗanda ma suka zo aiki a lokacin an riga an biya su haƙoƙin su. Ya ƙara da cewa waɗanda ma ba su je aikin ba a wancan lokacin, gwamnan jihar Bisa Tausayi yayi alƙawarin biyan su a duk lokacin da al'amura suka daidaita. To sai dai shugaban kungiyar kwadagon jihar Nasarawa Abdullahi Adeka yace a iya sanin su gwamnati ta biya su cikakken albashin su na watan Disamban bara ne, amma suna da sauran raguwar albashin wasu watanni da gwamnatin bata karkare ba.
A yanzu tunda ya biya 100% a state, ana da arrears na shortfall na September, October, November. Yanzu shortfall na mu agreement namu na wannan strike action da minister ya apprehending, mu agree yanzu za su biya shortfall this month tin wannan kudin da ya zo na Paris Club, so that a samu ba damuwar arrears.
Shi ko shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar da ke shiga tsakanin ma'aikata da gwamnatin jihar ta Nasarawa Comrade Sule Usman ya mun bayani ne kan matsayar albashin kananan hukumomin jihar.
Kananan hukumomi suna bi wajen wata tara ne. A dama ana basu wani wata, akwai wasu local government 50, akwai wasu 60, akwai wasu 70. So akwai shortfalls na haka dai na kananan hukumomi ya kai wajen wata tara.
To amma kuna ganin kaman adadin kudin Paris Club da aka bayar bai isa a gama biyan waɗannan basussukan ba, tunda ya kamata kuna da bayanin nawa aka bayar.
Beza bayani da gona yayin nan mun san ba zai biya duka ba, amma zai iya biya ko wata kaman ne state zai iya biya ko wata biyuwa ka da rabi ma. Mu ma'aikatan Nasarawa da mu da gwamnati mun form a committee, duk wani damuwa ma'aikata za mu yi shi a zaman committee nan. So muna biyo nan a samu tsakaninmu da gwamnati a biyo da nan kula da lami lafiya.
To sai dai kwamishinan kananan hukumomi da masarautun gargajiyar jihar Nasarawa Tijjani Aliyu Ahmad ya ce.
Mu ba abin wata, sai dai ka ce abinda muke biya bai kai kiman abin da ya kamata a biya su ba.
To me yasa baya kaiwa kuɗin da ya kamata a biya su?
Kamar da kowa ya sani, abin da ke shigowa wanda za a yi amfani da shi ta wajen biyan albashi na ma'aikata da kuma yin ayyuka masu mahimmanci a ƙauyuka ko a karkaru ya faɗi, kuma tunda arzikinmu ya taɓarɓare, to wajibi ne kowane ɓangare na rayuwa zai shafe ta. Wannan kuɗi ta Paris Club mu ƙananan hukumomi an bata biliyan 3. A cikin biliyan 3 nan fadar shugaban ƙasa sun yi roƙo ga gwamnatocin jihohi akan cewa suna roƙon gwamnatocin jihohi cewa rabi daga cikin wannan kuɗi a tabbatar da cewa ya amfani da shi wajen biyan albashi, sannan kuma rabi kuma a yi ayyuka na yau da kullum na ci na raya ƙasa. Rabin biliyan 3 shine biliyan 1,500,000,000, wannan shi ne muka keɓe ta wajen biyan albashin ma'aikatanmu na ƙananan hukumomi, sannan biliyan 1,500,000,000 kuma an keɓe ta wajen yin ayyuka ƙanana wanda insha Allah nan ba nan da sati ɗaya na gayyatanku ku zaga ƙauyuka na wannan jiha. Za ku ga yadda ake fatali da gadodi da kwalbatoci wanda suka lalace, za mu yi yadda talaka wanda ke ƙasa can zai ji ɗuriyan wannan kuɗi.
To amma ina matsayin su ma albashin ma'aikatan nan?
A wajen da zama baki yanzu mun biya su kashi 100% ba, saboda ta samu ne yayi, amma in babu ba inda za ka iya.
Amma daga yanzu dai za mu dinga biyan su cikakken albashin su, ko dai har yanzu ana samu?
A yanzu zaran kuɗin Paris ya ƙare kuma ai ba wani magana, ko sai mu koma gidan jaye.
Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautun gargajiyar jihar Nasarawa Tijjani Aliyu Ahmad kenan. A bangaren 'yan fansho kuwa, shugaban 'yan fanshon a jihar ta Nasarawa Alhaji Umaru Adoga ya ce suna kan tattaunawa da gwamnatin jihar, don haka ba zai ce komai kan batun ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.